sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 22 ga watan Disamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta farko Sarfilo ba makalan labarai
to yau Lahadi Prime Minister India wato Narendra Modi ya fito karar ya kare sabon dokar zama dan kasa da masu suka ke cewa nuna wariya ce ga musulmai haka kuma za a ji cewa da alamu shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sake samun nasarar lashe zaben wa'adi na biyu dangane da sakamakon zaben farko da aka sanar yau Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi Allah wari da Russia da China jiya asabar bayan da kasashen biyu suka hau kujerar naki a kumitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya
to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS sun kammala taron kwana biyu a babbar birnin tarayyar Nigeria Abuja inda suka koka da tabarbarewar harkar tsaro haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Oyo engineer Shehi Makinde ya mayar da martani game da nasarar da ya samu a kotun kolin Nigeria sannan kuma shugaban kasar Ghana shugabana na Akufo-Addo ya ba wa ƴan kasar Ghana tabbacin za su yi babban zaben shekara mai zuwa a cikin lumana Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don ji yadda duniyar ta wuni
to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Yau Lahadi Prime Minister India Narendra Modi ya fito ya kare sabuwar dokar zama dan kasa da masu suka ke cewa nuna wariya ce ga musulmai a wani gangami a birnin New Delhi yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga akan dokar sama da mutum 20 ne a fadin kasar suka rasa rayukansu a rangama da ƴan sanda tun lokacin da majalisar kasar ta amince da doka a wato dokar a farkon watan nan na Disamba sabon dokar ta bayo mabiya addinin Hindu da Kiristoci da sauran mabiya tsiraran addinai waɗanda suke India ba bisa ka'ida ba damar zama ƴan ƙasa idan har za su nuna shaidar an ci zarafin saboda addinin su a kasashen musulmai da suka hada da Bangladesh da Pakistan da kuma Afghanistan sai dai sabon dokar ba za ta yi aiki akan musulmai ba Mutane suna kokarin su yada ƙarya da tsoro. Ku duba aiki na idan har za ku iya gano wata alamar yunkurin raba kawunan mutane, ku nuna wa duniya. Prime Minister Modi ya faɗa mahalarta gangamin. Yace bangaren jam'iyyar adawa a majalisa suna kokarin tsorata ba ƴan New Delhi kadai ba, har ma da sauran ƴan kasassan kasar. Masu suka sabuwar dokar dai sun ce za ta saba kundin tsarin mulkin India kuma za ta nuna musulman India miliyan 200 ba a daukan su da muhimmanci. Da alamu shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sake samun nasarar lashe zaben wa'adi na biyu dangane da sakamakon zaben farko da aka sanar a yau Lahadi kan zaben shugaban kasa da aka yi ranar 28 ga watan Satumba da ake jayayya a kai. Shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta ya fitar da sakamakon farko da aka dade ana jira a wani taron manema labarai a Kabul wanda ke nuna cewa shugaba Ghani shine kan gaba da kashin kuri'u 51 cikin 100 inda ya samu sama da kuri'u miliyan 1.8 Hawa Alam Nuristani ya ce abokin takarar Ghani da Abdalla Abdalla sun samu kuri'u kashi 39.52 cikin 100 na kuri'un sauran kuri'un kuwa sun rarrabu ga sauran ƴan takarar Hukumomin zaben dai ya kamata su fitar da sakamakon farko na zaben ranar 19 ga watan Oktoba, amma zargin magudi ga ƴan takarar musamman Abdullah da kuma wasu matsaloli da aka fuskanta suka tilasta hukumar zabe su jinkirta sakamakon. Shugaban ƙasa Gani ya sanar a shafinsa na Twitter cewa zai yi wa ƙasa jawabi da yammacin yau Lahadi domin yin magana akan sakamakon farko na zaben da kuma godiya al'ummar ƙasar kan ƙudurin da suka yi. Wato hakurin da suka yi na jira a kammala aikin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wadai da Rasha da China jiya Asabar, bayan da kasashen biyu suka hau kujerar naki a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan ƙudurin rufe iyaka ga shigar da kayan agaji Siriya. A wata sanarwa da Pompeo ya fitar na cewa ƙasar Rasha da China sun hau kujerar naki a kwamitin tsaro kan ƙudurin da zai bayar da damar shigar da kayan agaji ga miliyoyin masu bukata a Siriya. Wannan abin kunya ne. Da an amince da ƙudurin dai, da ya ƙara tsawon shekara ɗaya a ci gaba da shigar da kayan jin ƙai daga Turkiyya da Iraki ga fararen hula miliyan 4 da tashin hankalin Siriya wanda ya fara tun shekarar 2011 ya ritsa da su. Kin amincewar ya haifar da tsoron tallafin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayarwa ba zai iya kaiwa ga yankin Idlib da sauran yankunan da ƴan aware ke da ikon su ba, har sai an samar da wata mafita kafin karewar wa'adin da aka samu nan da makonni uku. Sama da mutum miliyan 6 ne yaƙi ya raba su da gidajensu, wanda shine mafi girma da yaƙi ya taɓa rabawa a gidajensu cikin ƙasar, a cewar ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gana da manyan jami'an sojin ƙasar domin tattauna yadda za a bunƙasa ayyukan sojin ƙasar, a cewar kamfanin dillancin labarun Koriya yau Lahadi. A daidai lokacin da ake ci gaba da damuwa kan cewa Koriya na dab da komawa gidan jiya da Amurka, Kim ya jagoranci babban taron da hukumar sojojin jam'iyyar mai mulki ta Workers Party Central Military Commission, a cewar kamfanin dillancin labarun, domin tattauna matakan da za a inganta ƙarfin sojin ta fannin makamai da siyasa. Sai dai bawo bayanai kan inda aka gudanar da taron da kuma shawarar da aka yanke wajen taron. Koriya ta Arewa dai ta saka wa'adin zuwa ƙarshen wannan shekara da Amurka ta sauya matsayarta, kana abin da ta ce ƙudurorin rashin jituwa a tsakiyar yunkurin Amurka na alkawarin kawo ƙarshen shirin nukiliya Koriyar da samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Tun watan Yunin shekarar 2018, Kim da shugaban Amurka Donald Trump sun gana sau uku, amma babu wani ci gaba da aka samu, yayin da Koriya ta Arewa ta buƙaci a ɗage duk wasu takunkumin da aka saka mata da farko. Daga ƙarshe yau Lahadi, masu kada ƙuri'a a ƙasar Croatia za su je rumfunan zaɓe domin zaɓar shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa mai ci Kolinda Grabar-Kitarovic mai ra'ayin mazan jiya zai fuskanci tsohon Prime Minister Zoran Milanovic mai sassaucin ra'ayi da mai ra'ayin mazan jiya ko mawaki Miroslav Skoro. Masu fashin baki kan al'amuran siyasa na ganin cewa akwai yiwuwar sake kada ƙuri'a fidda gwani a watan Janairu. Zaben da ke zuwa dab da sallar Kirsimeti na zuwa ne 'yan kwanaki kafin Croatia ta fara yin wa'adin watanni 6 bisa umarnin ƙungiyar tarayyar Turai na juya shugabancin ƙasa, wanda zai fara daga ranar 1 ga watan Janairu. Croatia yana da yawan mutane miliyan 3.8 da za su iya kada ƙuri'a.
Gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji da farko, shugabannin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS sun kammala taron kwana biyu a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja, inda suka koka da taɓarɓarewar harkar tsaro da ke addabar yankin, tare da tattaunawa kan fitar da sabbin hanyoyin da za su daƙile su. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton.
Wannan taro shine karo na 56 da shugabannin ECOWAS za su yi, domin tattauna hanyoyin dakile tabarbarewar tsaro da ke addabar yankin a yanzu kamar yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayani.
Terrorism remains the major threat to the peace and progress of our region. Recurrent attacks by terrorist groups remind us of the urgency to build an enduring security partnership to confront and defeat the evil of cross-border terrorism.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ta'addanci shine kan gaba wajen yi wa yankin mu barazana wanda yake kawo rashin tsaro da zaman lafiyar al'umman wannan yanki. Saboda haka dole ne mu hada karfi da karfe domin shawo kansa, kuma babu abin da zai kawo ci gaba a wannan fannin sai hadin kai. A nashi jawabin, shugaban kungiyar ECOWAS kuma shugaban kasar Niger Muhammadu Yusufu ya yadda da bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin taron. Shi ma shugaban kungiyar hadin kan kasashen Afirka ta Yamma Jean-Claude Brou ya ba kasashen karfin gwiwa ne, inda ya bayani cewa duk da barazanar tsaro da yankin ke fama da shi, ana samun ci gaba a fannin tattalin arzikin yankin wanda ya kai kashi 3.3 a wannan shekara mai karewa. Kuma kasashe 7 daga cikin kasashe 15 na yankin sun samu karin kashi 6 cikin 100 na tattalin arzikin su.
The region economy is growing steadily, reaching 3.3% in 2019. 7 ECOWAS countries have consistently recorded growth rate above 6%.
Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Kabiru Adamu ya ce idan yankin na son ya samu ci gaba a yaƙi da ta'addanci, sai yankin ya yi hoɓɓasa wajen aiwatar da wani shawarwarin taro da suka yi a Wagadugu a ƙasar Burkina Faso.
Mu da muka kalli shawarwarin, sai muka ga a duniya da yanzu ba matakai wanda za a ɗauka wanda ya fi shawarwarin da suka gabatar. Kuma sun kalle shi a fuskoki da yawa, da ta ƙarfin yakin soja da tsaro kenan, da kuma suka kalle shi ta zamantakewa na yau da gobe, tattalin arziki da walwala na jama'a. To abin da ya dan ba mu mamaki shine daga watan Septemba zuwa watan Disamba mun ɗauka a wannan taron za su yi nazarci irin ci gaba da suka samu a wurin kaddamar da shawarwarin da suka bayar ga lokacin. To sai muka dan yi mamaki mu ga in ba ambaton taron ba da chairman wato shugaban kasar Niger yayi, ba mu ga sun irin wannan nazartar ba. To muna fatan alherin cewa da suka kebe daga su sai su sun yi irin wannan. In har ba su yi ba, to ina gani nan matsala take. Irin tarurrukan nan suna yi ne kusan za a ce na shan shayi, inda har za su iya zaunawa su dau lokaci su gabatar da irin wannan shawarwari. Kuma a takaice zan faɗi abubuwan da suka faɗi. Na farko akwai kare iyaka, haɗin kai liman fara da haɗin kai tsakankanin su. Wannan kusan sun jaddada shi, muhimmancin haɗin kai tsakankanin su, muhimmancin tattara bayanai da sarrafa bayanan tsakankanin su, abinda turanci ake cewa intelligence sharing. Sannan muhimmancin haɗin kai tsakankanin su da sauran kungiyoyi na ƙasa da ƙasa, wanda turanci ake cewa multilateralism, da kuma wato haɗin kai na tattalin arziki wato regional integration. Sai kuma da horo na rundunonin su na soja, haddiyar na haɗin kai din na tafkin Chadi da kuma na G5 Sahel wanda ke Mali. Kuma wa uba shine gwamnati adila wanda take tabbatar da cewa tana bukata na dan ƙasa ana biya. To in kika duba waɗannan shawari ne wanda da za su zauna su ayyana da su tabbatar da cewa sun bi wato kuma su suka ba ma kansu shawarwarin nan. To na yi mamaki da har suka zo zama wata hudu bayan da suka yi irin wannan zaman ba su yi bibiya ba su ga wani irin cigaba aka samu bisa ga irin wannan shawarwarin.
Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai shugaban bankin cigabar Afirka Akinwumi Adesina da wakilin shugaban majalisar ɗinkin duniya Muhammad Ibnu Chambers. Akwai shugabannin Niger, Togo, Burkina Faso, Guinea Conakry da ƙasar Gambia. Sauran ƙasashen sun aiko da wakilai ne. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma sai jihar Oyo, inda a karan farko tun lokacin da ya samu nasara a kotun kolin Najeriya, gwamnan jihar ya mayar da martani game da nasarar da ya samu. Wakilinmu Hassan Tambol ya hado mana wannan rahoto.
A karon farko tun lokacin da ya sami nasara a kotun kolin Najeriya, gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi Makinde na jam'iyyar PDP wanda ya kada Adebayo Adelabu Fankilemensi na jam'iyyar APC ya mayar da martani a game da nasarar da ya samu, tare da yiwa 'yan asalin jihar Oyo alkawarin ci gaba da yi musu ayyukan raya ƙasa da ci gaba.
That truth will always prevail. And for the people of our state, for our signed the electionary, prepared the documents on accelerated development of Oyo State. So it's an opportunity for us to continue on that path. So they should expect more from us.
Gwamnan Jihar Oyo Engineer Sayi Makinde yace yayi amanar cewa a kowane lokaci gaskiya za ta bayyana. Jama'ar Jihar Oyo kamar yadda ya yi musu a lokacin yakin neman zabe, yayi alƙawarin yi musu ayyukan raya ƙasa da ci gaba, kuma a yanzu wannan wata dama ce ta ci gaba da hakan, don haka su sa ran samun ayyukan raya ƙasa da ci gaba da gare su. Gwamna Makinde ya buƙaci jama'ar Jihar Oyo da su baiwa gwamnatin sa goyon baya don cimma burin dukan alƙawuran da ya sa a gaba. To ko menene fatar jama'ar Jihar Oyo a game da alƙawuran da gwamna Sayi Makinde ya yi musu? Naji ta bakin wani dan jihar Oyo.
Sunanmu Sarafa Ijayi. Muna so gwamnati wannan ta yi muna ruwa na pompo wanda zamu yi da aje a debo a yi amfani da shi, wanda yake da ba ruwa wanda ba cika cawo sosai da sosai ba. Da su samu aiki mai kyau. Ti maganan kuma wanda muna nema wurin gwamnati ta taimaka muna. Ta yi muna hanya mai kyau haka. Dai wanda ake dello wanda hanya ne mai kyau da moto dan yaje ba wani wahala da mu ce ba tare da mun fasha taya ba ko kuma mun buge rami ta kuma wuta ba kyau sosai. A da hakan ga muna son gwamnati ta gyara muna. Mu ma za mu yi kokari yaran namu za mu tura su a makaranta su je su yi karatu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma bari mu leka kasar Ghana, inda shugaba Nana Akufo-Addo ya bayewa 'yan kasar tabbacin za su yi babban zaben shekara mai zuwa a cikin lumana da walwala. Wakilin sashen Hausa Ridwan Abbas ya hada mana wannan rahoton.
Mahalarta sun kyashe ainin da waƙen Kirsimeti kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye. Manyan wasu ma'aikatu da sun ka hada da maga kujerar hukumar wayi kan al'umman ƙasa Jocelyn Nkuruma da babban jami'ar zartarwa na hukumar inshorar kiwon lafiya Lydia Jamin Salvi da ma ɗalibai sun kai karance-karance da watin Krista wato Carols, yayin da shugaba Akufo-Addo ya karanta 9 lessons da rosa 9 a Turanci.
In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him.
Allah ya halicci kalma, kuma kalmar na tare da Allah, kuma kalmar Allah ne. Haka ya kasance tun farko, tare da Allah shine ya halicci komai. In ba tare da shi ba, babu abin da aka halitta. A cikin sa ne rayuwa take, kuma rayuwar ce kasken mutum sai hasken ya kaskaka duhu. Wannan ne hasken gaskiya wadda ya haska wa duka kalitta da ta shigo duniya. Shugaban a sakonsa na Kirsimeti ya yi amfani da lokacin ya baiwa ɗiyan Ghana tabbaci na yin zaɓe lami lafiya sabon shekara. Wannan sadaukarwa musamman na da muhimmanci yayin da muke shiga sabon shekara da a cikinta ƙasar za ta yi babban zaɓe, inda al'ummanmu za su zaɓi mutanen da suke so su ja musu ragamar mulkin ƙasar. Muna da alhaki a wuyanmu na tabbatar da mun yi ƙoƙarinmu wa kowa somi da mutane na wannan gida. Za mu gabatar da zaɓe na cikin 8 a tarihinmu na jamhuriya ta 4. Ya kamata mu tabbatar an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana, yadda mutanenmu za su yi zaɓensu cikin walwala.
I am very optimistic that this will be the case.
Yadda mutuncin kasar mu a matsayin taurarin demokradiya zai ƙara ƙarfafa. Mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia da matarsa na matar shugaban ƙasa Rebecca Akufo-Addo da kakakin majalisar dokoki Professor Michael Kwai da mambobin diplomasiya da shugabannin jami'in siyasa daban-daban duk sun halarci bukin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Ridwan Abbas, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. yanzu agogonmu ya ce karfe 10:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu yi waiwaye ne inda za mu duba wasu shirye-shiryenmu da muka kawo muku a cikin wannan shekara da muke shirin yin ban kwana da ita. A watan Maris mun kawo muku tattaunawar da muka yi da Rabaran Muhammad Dan Amarya, tsohon shugaban Ekowa Bauchi DCC. Ga dai kaɗan daga cikin tattaunawar.
A cikin ƙasar nan tamu ta Nigeria, manya-manyan addinanmu guda biyu ne, addinin Musulunci da addinin Kirista. Kuma duka waɗannan addinai, Allah ya yi mana hani da irin wannan hali na shaye-shaye da buguwa. A cikin littafin Allah, littafin mai tsarki, wato Bible, Bitrus ta farko wasiƙa, sa'annan Sura 4 aya 3. Bitrus ta farko wasiƙa, Sura 4 aya ta 3. Maganar Allah na cewa, kwanakin da sun wuce ya isa bin guri na al'ummai da tafiya cikin lalata da shaye-shaye da buguwa da haukan wasa. Allah ya ce kwanakin da ya wuce, ma'ana kafin a yi imani, waɗancan kwanaki sun wuce da waɗannan halaye na shaye-shaye na buguwa, ko na ƙwaya ne, ko na sassaƙe, ko na saiwa, ko na tsiro, ko na ‘ya’yan itatuwa, ko na ƙwayoyin zamani. Allah ya ce kwanakin da suka wuce ya isa a bari, a bari, a bari, a bari. Don haka, kana so ka ji daɗin rayuwarka, kana so ka natsu, ka dawo ka yi na'am da abin da Allah ya faɗa. Biye da haka, Allah na cewa idan ka shiga cikin wani halin kakani kayi, rashin lafiya, rashin abin hannu, ɓacin rai ta wurin mutuwa aka yi maka, ko kuma wani abu, ko kuma zama da abokan tare, matar aure da mijin aure an samu saɓani, ko kuma zama da makwabta, to daga nan sai shaiɗan ya iza ka ya ce je ka sha ka bugu, wannan ne zai sa ka manta da wannan al'amarin da kake ciki. Wato wannan mummuna shawara ce.
Haka kuma a watan Afrilu mun kawo muku hira da Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kano, Najeriya. Ga dai kaɗan daga cikin hirar.
Wato wannan matsala ce mai girman gaske, wanda dole dukkan ɓangarorin al'umma su ba da gudunmawa a sa hannu a magance ta. Malaman addini kamar yanda a dukkan wata mushkila ta rayuwa su ta shafa, suna da babbar gudunmawa. Na farko dai wannan mushkila ce wadda take muke ganin tana barazana ga abin da shari'a ta zo domin ta kare shi, waɗanda ake ce masa abubuwa na larura guda biyar, wato tsare addini, tsare rai, tsare hankali, tsare mutunci, sannan tsare dukiya. Dukkan addinan Allah sun zo domin su tsare waɗannan abubuwa. To miyagun ƙwayoyi su ne suke gurɓata hankali, don haka ya zamanto abu ne da yake barazana ga ɗaya daga cikin larurorin nan guda biyar. To malaman addini yawan babban abin da suka yi shi ne, na farko dai huɗuba. Cikin huɗuba ba na mantawa akwai lokacin da masallacin Alfurkan da aka yi huɗuba, da muka yi huɗuba a kan wannan mushkila, 'yan ƙungiyoyi na samari da kuma waɗansu jami'an yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun zo sun nuna muhimmancin wannan huɗubar da aka yi, da kuma yadda za a yi haɗin gwiwa a ga yadda za a maganta wannan mushkila. To bayan huɗubobi da aka yi na faɗakarwa, to sannan akwai kuma wato ƙoƙarin waɗanda aka same su suna sun fitinu da wannan, a je wajensu a yi musu wa'azi, a janyo hankalinsu, domin waɗansu daga cikin waɗanda suka faɗa cikin wannan al'amari ba wani abu ne ya sanya su suka faɗa ba, saboda rashin kulawa, rashin mafaɗi a cikin al'umma, suna yawo suna gararan ba. Don haka yayin da ya zamanto cewar an nuna kulawa tare da su, musamman daga wajen malamai waɗanda ake ganin su ne jagororin addini a cikin al'umma, wannan yana yin tasiri a gare su. To sannan irin tarurruka da gwamnati take shiryawa da kuma hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi, in sun shirya duk irin waɗannan tarurrukan sukan nemi sa hannun malamai domin su zo su yi bayani da mahangar addini a wajen yadda za a yi yaƙi da waɗannan miyagun ƙwayoyi.
Nan kuma za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga daukacin bakin namu yanzu a madadin Siddika da kuma Bahira Jidine da ya haɗa mana sauti kuma ya bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Salu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, da na Fa'atu Muhammad Fana tare da na Mairo Ummar Makera, inda suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata mai girma gwamnan jiharmu ta Kebbi a Atiku Bagudu ya ƙara gyara tafiyar mulkinsa a jihar Kebbi, domin gaskiya rashin bin shawara tare da kyautatawa ma'aikatan gwamnati da talakawan jihar Kebbi har ya kai ga mawaƙan jihar Kebbi sun fara yi masa waƙa da kuma zage-zage. To gaskiya ba mu ji daɗin haka ba, da dai gwamna zai gaggauta gyara a jihar Kebbi. Ga kuma sako daga Comrade Buhari Haya Unguru, inda shi kuma ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna jinjina wa ɗan wasan ƙwallon ƙafa Ozil da ke taka leda a Arsenal bisa ga yadda ya fito ya bayyana takaicinsa game da yadda ake cin zarafin musulmi a ƙasar China. Hakika ya yi abin azo a gani, lura da yadda ƙasashen duniya suka zura ido suna kallon yadda ake cin zarafinsu. Da ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo musu ɗauki. Mun kuma samu sako daga kaka Alhaji Bukar Gulsuma da Masak da Ruqayyah Usman Farija Buwa tare da Gwani manajan Bulo da Masak, inda su kuma suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bamu dama mu kira ga masu shirya fina-finan Hausa. Dan Allah ku san kalar ire-iren suturan da kuke sakawa a cikin fina-finan ku. Bai kamata kuna saka waɗansu suturan a cikin fina-finan ku ba, dan ko kadan bai daidai da kalar suturan da dan musulmi ko ƴar musulmi ta saka ba. Abinda ba ku sani ba shine idan kuka saka a cikin fim, kannanmu da ƴaƴan matayenmu su ma sukan dinka ire-iren suturan su saka. Gashi kuma ko kadan kalan suturan bai dace da dan musulmi ko musulma ba, dan Allah ku dinga sassautawa. Yanzu kuma ga sako daga Usman Shitu Mahuta, shi kuma ya ce, hakika taron da kungiyoyin mata suka gudanar a Niger domin addu'o'in samun zaman lafiya da mika sakon jaje da ta'aziyya kan sojojin kasar 71 da ƴan ta'adda suka kashe a Ainet tare da nuna goyen bayan su ga rundunar sojin kasar, yayi daidai. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashenmu na Afirka baki daya. Daga ƙarshe kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa ne daga Alhaji Kaka Bukar Gulsuma da Masak da Gwani manajan Bulo da Masak, duk daga jihar Borno Najeriya, inda su kuma suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bamu dama mu jinjina wa ma'aikatan gidan rediyon amfani. Duba sakamakon yadda wannan gidan rediyon take bamu damar sauraron ku cikin sauki ba tare da mun sha wahala ba. Hara muna iya kama su a nan da Masak da ke jihar Borno Najeriya. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara wa gidan rediyo amfani ɗaukaka da farin jini. To madalla, mu kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. Kafin mu kammala shirin, ga Salfina ya dawo da takaitattun labarai.
To a takaice, yau Lahadi, Prime Minister India Narendra Modi ya fito ya kare sabuwar doka zama dan kasa da masu suka ke cewa na nuna wariya ce ga musulmai a wani gangami a New Delhi, yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga kan dokar. Sama da mutum 20 ne a fadin kasar suka rasa rayukansu a rangama da 'yan sanda tun lokacin da majalisar kasar ta amince da dokar a farkon watan Disamba.
To madalla baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu da ya taya ni gabatar da shirin da Leo da ya da shirin sai kuma injiniyan namu na yau zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Dites-le à un ami.